إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka alƙashin wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 11 ga watan 7 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 wanda ya daidai ga 16 ga watan al-Muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna cikin suratul talaq wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa wallahi ya isna min al-mahid
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
نعم يا سيدي الله ما دوكا كن سركي يكي تيوا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم mata waɗanda suka yanke ƙauna daga yin haila daga cikin matan da kuka sake su Allah ya ce inirtabtum idan kun yi kwankwanto fa iddatuhunna thalathatu ashhur to iddan su shine su yi wata uku cir wallahi lam yahidin Allah ya ce da mata ma waɗanda su ba su yin hailan su ma iddan su wata uku ne وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن Allah ya ce mata kuma waɗanda aka saka suna da ciki to iddan su shine har su aife wannan cikin nasu waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Allah ya ce duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah to Allah da ya sanya masa sauki a cikin al'amuransa Allah ya ce dhalika amrullahi anzalahu ilaykum Allah ya ce wannan al'amari ne na Allah wanda ya sabkar da shi zuwa a gare ku waman yattaqillah Allah ya ce duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah yukaffiru anhu sayyi'atihi Allah zai kankare masa zunubansa wa yu'zim lahu ajra kuma Allah ya ƙara girmama masa ladansa a wannan ayoyi guda biyu da muka karanta bayan Allah ya rige ya yi mana bayani a baya yadda za a saki mata Allah yake cewa wa ashhidu da wa adlin minkum yausha ne za a yakamata a shari'ar musulunci miji ya saki matarsa a wani hali ne idan miji ya saki matarsa wannan sakin a shari'a yayi kuma a wani hali ne wanda idan miji ya saki matarsa a wannan halin saki yayi amma ba abu ba abinda shari'ar musulunci ta zo da shi bayan Allah madaukakin sarki yayi umarni da cewa a tsaye da shaidu a lokacin da za a maido mata koko a lokacin da aka yi saki sai Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin wannan ayoyin wasu kalolin mata guda uku kala na farko sune matan da suka yanke ƙamna daga yin haila misali yanayin wani ciwo ko yanayin tsuha macen da ta shekara 60 ko macen da ta shekara 40 ko wani abu da ya kama da haka to wannan ta rige ta yanke tsammanin ganin haila a tare da ita. To shi yasa Allah madaukakin sarki yace idan an yi shakku irin maccen da ta mayyanta ko maccen da take da wani matsala wanda ta yanke kamna daga samun jini na haila, to Allah yace idan an yi shakku iddasu shine su yi wata uku cur, idan sun yi wannan wata ukun to shine sun fita daga iddar da Allah madaukakin sarki yayi umarni da ita. Mace ta biyu ita ce matar da bata ma fara yin haila ba, koko matar da ita bata taba yin haila ba, misali karamar yarinya wadda aka armar da ita tana da shekara 8 ko tana da shekara 9 ko wani abu da ya kama da haka, kaga wannan bata taba ganin haila a jikinta ba. Haka kuma matar da take da wata illa wadda ita ma bata taba yin haila ba, to Allah madaukakin sarki yace irin wannan idan an sake su shi ma iddan su shine su yi wata uku cir, idan suka yi wannan iddan to shikenan sun yi tsarki, daga nan za su iya samun majazan da kuma za su aure su. Kalar mace ta uku ita ce maccen da aka saka alhalin cewa tana da ciki, maccen da aka sabka bayan cewa tana da ciki, to ita iddarta shine ta aife wannan cikin nata, ko da da ɗaya biyu ne, ko da da uku ne, ko da da uku ne, ko da ma a ce wani abu ne wanda ya kama da haka an aife shi ba da rai ba ko wani abu, amma iddanta dai shine ta aihe wannan cikin nata. A lokacin da ta aife wannan cikin nata to ta yi tsarki, idan jinin biki ya tsaya to a wannan lokacin za ta yin arme, ba sai ta yi iddan da Allah madaukakin sarki ya gaya mana ba a suratul baqara, inda Allah madaukakin sarki yake cewa walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Allah yake cewa mazaje wa'anda suke mutuwa su bar matansu, to idan sun mutu Allah ya ce iddan su shine su zamna su yi wata hudu arba'ata ashhurin wa ashra. Allah ya ce su zamna su yi wata hudu da kwana 10, wannan shine iddan su. Amma maccen da mijinta ya mutu tana da ciki ko wani abu da ya kama da haka, to lokacin da ta aihe wannan cikin nata to wannan matar ta yi tsarki, ba za a ce ba bayan ta aihu kuma yanzu sai ta ƙara yin wasu watanni hudu sannan ta yi kwana 10 sannan ne za ta yin arme. Wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin waɗannan ayoyi. Sai Allah yake cewa wa man yattaqilla, Allah ce duk mutumin da ya kokari yayi saki ya bi umarnin Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi umarni, Allah ya ce ya ja'allahu min amrihi yusra, Allah ya yi alƙawalin cewa zai sanya masa sauki a dukkanin rayuwarsa. Idan ka yi ƙoƙari ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka bi abinda manzon Allah ya koyar a harakar saki, ka bi abinda manzon Allah ya ce shi ne sunna, ka bi abinda alƙur'ani ya lamince masa, to Allah ya yi alƙawalin cewa ya ja'allahu min amrihi yusra, Allah za ya sanya maka sauki a cikin al'amuranka, Allah za ya hore maka da abinda za ka yi rayuwa. Allah ya ce dalika amrullahi anzalahu ilaykum, Allah ya ce wannan al'amari ne na Allah wanda ya sabkar da shi zuwa ga mutane. Allah ya ƙara maimaita cewa wa man yattaqillah, duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah, Allah ya ce yukaffir anhu sayi'atihi, Allah zai kankare mishi zanuban shi, wa yu'zim lahu ajara, kuma Allah madaukakin sarki zai ƙara masa lada, bi ma'ana inda ladan shi za ta kai kala 10, to Allah madaukakin sarki zai yi talimka masa wannan ladan nasa. Idan da zai yi aikin da za a bashi lada ɗaya, to idan dai mutum ya kiyaye dokokin Allah, Allah zai ƙara lullumka masa wannan ladar tasa ya samu abin da baya tunani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana bayyana mana cewa mutum idan ya yi aiki da na kirki, to idan Allah ya ga dama zai yi ta lullumka maka wannan ladan, aikin da za ka yi da za a baka lada biyu, to Allah zai iya lullumka wannan ladar ta kai biliyan guda. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah madaukakin sarki yana dada lada ga mutumin da ya ga dama. Allah yake cewa wallahi ya isna min almahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur, lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da ayar da ke akwai a cikin suratul baqar, ayar da muka karanta yanzu, walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra, Allah yake cewa mazaje waɗanda suke mutuwa sai su bar ƴaƴan mata. Allah ce to waɗannan matan za su zamna ne su yi wata hudu, sannan da kwana goma a lokacin nan ne za su yi tsarkin da za su yi arme. To bayan Allah ya sabkar da wannan ayar, sai wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ce mishi Khallad ibn Nu'man. Sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulullah sami'na anil mutawaffiya anha zawjuha, yake cewa mun ji matar da mijinta ya rige ya mutu. To amma yanzu akwai sinifi na uku wanda suka yi saura. Allati ya'isat min al-hayd, ta farko maccen da ta rige ta yanke kauna daga samun haila. Ta biyu yake cewa wallati lam tahid, da wadda kuma karamar yarinya ce ita bata fara yin haila ba da wani abu da ya kama da haka. Yake cewa wathalisatu, ta uku yake cewa ita ce ulatul ahmal, mata waɗanda suke da ciki, waɗanda aka sake su suna da ciki. To sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar, wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum. Wannan shine abin da al-wahidi ya kawo a cikin littafin shi na tafsiri. Lokacin da aka yi shakku, wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur, maccen da ita ta rige ta yanke kauna daga yin haila sai aka ga jini yana zuban mata, to ba a sani ba wannan jinin na haila ne ko wani abu na daban, ana dai shakku. Allah ya ce in irtabtum, idan kun yi shakku, Allah ya ce to fa iddatuhunna thalathatu ashhur, shine su zamna su yi idda maimakon salasatu quru'in da Allah madaukakin sarki ya bayyana ga wadda take haila, wadda take ganin jinin haila. Shine Allah yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, matan da aka sabka za su zamna ne su yi ƙuri'i guda uku har su yi tsarki guda uku. To wannan kuma ita ta rige ta mayyanta ko wani matsala ya sabata ganin haila, ta rige ta yanke kamna. To Allah madaukakin sarki yake cewa irin wa'annan su kuma idda su shine salasat ashhur, su yi wata uku cir, a lokacin nan ne za su yi tsarki, a lokacin nan ne idan sun samu mijin arme, a lokacin nan ne za su Allah ya ba su daman su je su yi arme. Anan da Allah madaukakin sarki yake cewa wallahi ya isna min al-mahid, wasu malaman tafsiri sun tahi cewa allati in qata'a haiduhunna likibari sinnihin, wasu malaman tafsiri suna cewa su ne matan da haila ta yanke musu, sun yanke kamna daga ganin jinin haila saboda yanayin mayyanta na shekaru nasu. Wanda suka tafi a kalkashin wannan tafsirin akwai Ibn Jarir, akwai Ibn Kathir da sauran malamai na tafsiri. Yana daga cikin kuma waɗanda suka tai akan wannan fasarar cewa su ne matan da suka girmama, suka mayyanta, suka kai shekara 40 zuwa 50 zuwa 60. An samu irin wannan tafsirin daga wasu malamai na cikin salaf kamar Qatada da al-Imam Dhahhak. An rawaito wani kauli daga Ibn Taymiyyah da al-Imam Sa'di, yake cewa hunna allati in qata'a haiduhunna umuman, su ne mata da Allah yake cewa wallahi ya isna min al-mahid, mata waɗanda suka yanke kauna daga ganin haila. Al-Imam Sa'di da Ibn Taymiyyah a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa yana cewa su ne mata wanda allati in qata'a haiduhunna umuman, su ne mata wanda hailansu ta rige ta yanke gaba ɗai, sawa'al likibari sinnin, dai ne girma ne yassa hailan ba ta bayyana, aw li ghairihi min al-asbab, koko wani abu daga cikin sababba wanda za su iya sa mace ta kasa ganin wannan hailin. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi Zadul Ma'ad yake cewa qala akharuna, yake cewa wasu malaman tafsiri suna cewa minhum shaykhul islam Ibn Taymiyyah, yake cewa daga cikin su akwai Ibn Taymiyyah, yake cewa al-ya'su yahtalifu bi ikhtilafin nisa wa laysa lahu haddun yuttafaqu fihi an-nisa, yake cewa abinda ake ce mai yanke kamna daga ganin haila ko jinin haila, yake cewa wannan yana samun sabani ne daga yanayin mata. Wa laysa lahu haddun yuttafaqu fi, babu wata shekaru da za a ce in mace ta shekara 60 ko ta shekara 50 ko mace ta shekara 40. A Ibn al-Qayyim yake cewa ana samun sabanin yankewan jinin ne na haila daga yanayin mata, wata za ka same ta ta mayyanta amma duk da haka kuma tana ganin haila, wata kuma idan ta mayyanta ko da shekarun ba wasu masu yawa bane sosai za ka ga cewa ba ta ganin wannan jinin. Ibn al-Qayyim yake cewa wal muradu bil ayati anna ya'sa kullu imra'atin min nafsiha, yake cewa abin da ake nihi da ayan shine yanke kamnan ganin jinin hailan wannan ya danganta daga yanayin tabi'an na mace yake cewa li annal ya'sa diddur rija diddu arraja yake cewa abin da ake ce ma yanke kamna shine kishiyar fata yake cewa fa idza kanatil mar'atu qad ya'isat min al haidi idan mace ta yarge ta yanke kauna daga ganin jini na haila walam tarjuhu haka kuma bata yi kwadayin ganin wannan jinin na haila ba fahiya aisatun yake cewa wannan ita ce matan da Allah yake bayani a cikin wannan jumlan da yake cewa wallati ya isna min al mahin ibn al qayyim yake cewa wa in kana laha 40 aw nahwaha koda ko matan ta shekara 40 koda ko matan ta shekara 60 ko wani abu da ya kama da haka Allah yake cewa wallati lam yahidin da haka kuma kananan mata waɗanda aka yi musu arme waɗanda su suna da kananan shekaru ba su fara ganin jinin haila ba wal mutallaqatu allati lam yahidna min qabl da mata waɗanda su ba su taba yin haila daga baya ba li sigari sinnihinna saboda karamci na shekaru aw li ghairihi koko wani abu kamar din koko wani ciwo ko wani rashin lafiya ya samu ce ba ta taba ganin haila ba ونحوه يكون أبو ديك ماذا هكا فإدتهن أيضا 3 أشهر سوما إروا أن ماتا واندك أرمتن شكرو يا سابة تبين هيلا وكوكو وان مسألة نون تيو يا سابة تبين هيلا تو وانن إتما الله إدتا شيني تي وتاوكو الإمام أبو حيان أتكي اللتاف شواند أكفساني دا تفسير أبو حي أبي حيان يكي تيوى الظاهر abunda yake bayyana lokacin da Allah yake cewa wallahi lam yahidin yake cewa yashmalu man lam yahidna li sigarin ayan ta tattaro matan da bus taba ganin haila ba saboda karamcin shekarun su wa man la yakunu laha haidun albatta da maccan da ita ba a taba samun ta tayi jinin haila ba gaba dai a tsawon rayuwarta wa huwa mawjudun fi nisa yake cewa ana samun kalar wa'annan matan a cikin mata wanda ita tunda Allah madaukakin sarki ya halicce ta ba taba ganin wannan jinin ba wa hiya annaha ta'ishu ila an tamutu wala tahi yake cewa irin wa'annan matan sune mata wa'anda suna yin sai ta'ishu wala tahi sune za su rayu har abada amma ba su taba ganin jini na haila a tattare da su ba al-imam shaukani yake cewa hadhihi allati inqata'a haidaha qabla iddatiha yake cewa matan da hailanta ta yanke kamun iddata aw hala iddataha mundarija yake cewa koko maccan da ita bata taba ganin haila ba yake cewa duka ta shiga cikin fadar Allah madaukakin sarki wallahi lam yahidin da mata waɗanda ba su taba ganin jinin haila a jikinsu ba fa innaha yusdaqu alaiha inda hazal inqida annaha min allahi lam yahidin koda ba karamcin shekaru ne ba koda wani ciwo ne ya samu mace wanda ba taba ganin jinin haila a jikinta ba al-imam shaukani yake cewa ita ma wannan maccan za a kilga ta daga cikin mata waɗanda idda su wata uku ne kamar yadda wannan ayar ta yi bayani Allah yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun Allah yake cewa amma mata waɗanda aka saki mata waɗanda suna da ciki aka sake su wannan kuma yana tabbatar maka da cewa saki da ciki ana yin saki koda mace tana da ciki saboda su malaman saboda karamcin fahimta koko saboda san rai suna ganin cewa idan aka saki mace da ciki sakin nan bai ba a idan aka saki mace da ciki to wannan sakin nata yayi wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun Allah madaukakin sarki yake cewa mata wanda aka saki alhali cewa suna da juna biyu to su idda su shine su aife wannan junan nasu guda biyu a lokacin da mace ta aihu jinin haila ya tsaya jinin biki ya tsaya to a lokacin za ta iya yin arme koda ko a ce mijinta ne ya rasu ya barta da ciki ko wani abu da ya kama da haka kenan tunda ta aife cikin nata kenan babu tsammanin cewa za a iya ƙara samun wani da a tare da ita dama me yasa Allah madaukakin sarki yace wallahi me yasa Allah madaukakin sarki yake cewa idan miji ya mutu ya bar mace wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasuna bi anfusihinna 4 ashhurin wa ashra me yasa Allah madaukakin sarki yace za a yi wata 4 da kwana 10 saboda a tabbatar shin cikin wannan wata hudda kwana goma idan akwai ciki zai bayyana, idan babu ciki ma za a gane cewa bata da ciki. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ayi wannan watan hudu da kwana goma. Amma sabanin al'ada muna ganin cewa abinda yasa Allah madaukakin sarki yasa ayi ta kaba saboda ayi nadama, ayi kunci, ayi bakin ciki akan mutuwar miji. Wannan ba shine gaya na shari'a ba a karkashin wannan. Abinda shari'a take so ta tabbatar shi lokacin da yar rasu tana da juna biyu ko bata da juna biyu, inda aka samu wata hudu da kwana goma, wannan kwanakan sun isa su tabbatar da cewa tana da juna biyu ko ko bata da juna biyu. Hadisi ya tabbata, hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar, hadisin Subai'a bintul Haris al-Aslamiyya ta rasu a karkashin wani mijinta wanda ake ce mishi Sa'd bin Khawla. Wannan mijin nata ya rasu a yaƙi, a yaƙin Badar, lokacin da aka yaƙi ya rasu. To bayan ya rasu cewa tana da ciki, bayan tana da ciki kuma wasu malaman suna ganin bayan kwana 15, a wata riwayan kuma bayan kwana 40 sai ta aihu. To bayan cewa ta aihu, sai gashi ta yi wanka, ta ɗauki ƙyalƙyali, tana jiran wanda zai zo domin ya neme ta da arme. Sai dangin Sa'd bin Khawla suke cewa ai ba za ki arme ba, saboda kin rasu a ƙarƙashin ɗan uwanmu, dole sai kin yi wata hudu da kwana goma, kamar yadda ayan da ke suratul baqara ta yi bayani, take cewa bayan sahiya ta yi, ta tattara kayanta, ta rida abin da suke ratayawa na gyale ko wani abin da ya kama da haka, ta taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bashi labari cewa mijinta an kashe shi a yaƙi, kuma gashi tana da ciki, amma bayan ya rasu bai jima da rasuwa ba da kwana 40 ko da kwana 15 a wata riwayan na aihu. Amma dangi na sun ce ba zan yi arme ba sai na yi wani wata hudu a nan gaba da kwana goma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata izini, ya ce mata ta je ta yi arme a ƙarƙashin wannan ayar da Allah yake cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, mata wanda suke da ciki idan aka sake su, Allah madaukakin sarki yace karewa iddarsu shine lokacin da suka aife wannan dan nasu. A lokacin da ta aife wannan yaron, idan ta ga dama za ta iya yin arme a cikin wannan lokacin, idan ta ga dama za ta iya bari har ayi 40 ko ayi wani kwanakai haka, amma dai a lokacin da ta aje wannan cikin nata, to Allah madaukakin sarki ya yarda mata da ta yi arme. Akwai wani sinifi guda wadda wannan ayar ba ta yi bayanin shi ba, ita ce matar da mijinta ya bace, matar da mijinta ya bace ba a san ba yana ina. Misali mijinta ya tafi yaƙi, ba a kawo gawan shi ba, amma kuma an tabbatar da cewa ya bace, ko ko mijin da ya tafi neman kuɗi ba a sani ba ma yana ina, babu labarin shi shekara ɗaya shekara biyu. To ita wannan matar me hukuncinta? Hukuncin wannan matar wadda mijinta ya bace ko da mijinta ya kaura babu labarin shi, shine ta yi shekara hudu a zaune. Idan ta yi shekara hudu a zaune, sannan kuma sai ta yi idda, sai ta ƙara yin wani wata hudu da kwana goma. To a lokacin nan ne za ta iya zuwa ta yi wani aure, za ta jira har lokacin da aka yi wannan shekaran hudu. Idan aka yi shekara hudu kuma sai ta yi idda, shine ta yi iddan kaman martar da mijinta ya rasu, sai ta yi idda ta kwana ta wata hudu da kwana goma, abinda muke ce mata kaba, a lokacin nan ne sai ta yi arme. Amma idan da mijinta zai bata da shekara ɗaya ko da 'yan watanni, shikenan sai ta je ta yi wani arme. To idan mijinta ya dawo, wancan mijin na farko shine yake da haƙƙi a kanta. Idan alƙali ke, akwai alƙali zai yi tsaye a rubuta takarda a bata ta yi idda, daga nan kuma ta koma ga tsohon mijinta. Amma a lokacin da aka yi wa'annan shekarun, to ko da ya dawo, yanzu ba matsayin matar shi take ba, sai dai ta samu wani su samu su yi arme. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa man yattaqillah, duk mutumin da ya kokari ya kiyaye dokokin Allah a dukkanin lamuran shi na addini, Allah ya ce ya ja'allahu min amrihi yusran, Allah zai sanya masa sauki, Allah zai sa rayuwar shi ba zai sha wahala ba. Wannan yana nuna mana cewa idan muna so mu yi rayuwa mai daɗi, idan kana so Allah ya shiga lamarinka, idan kana so Allah ya shibinci lamarinka, idan kana so duk abin da ka taba a rayuwa ka ji shi da taushi lubus, to shine ka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah zai sanya mu al'amuran ka su yi sauki, idan kasuwa ce ake nema to a ji tsoron Allah a kiyaye dokokin Allah duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya umarce ka da shi a same ka kana yin wannan abu idan takarda kake nema ko burebe ko baka ko wani abu to ga lakani Allah madaukakin sarki ya ba da wannan lakanin kyauta shine ka ji tsoron Allah Allah shi kuma zai sanya maka sauki a al'amarinka idan mijin arme kike nema to ga lakani addu'a zaki ki yi wani abu 700 ba ko ki wani abu 100 ko ki wani abu wanda Allah bai sanya ki ba annabi bai sanya ki ba ki ji tsoron Allah ki kiyaye dokokin Allah to Allah zai sanya miki sauki a cikin abun da kike nema haka kai ma idan kasuwa kake nema ko wani arziki ake nema to idan aka kiyaye dokokin Allah Allah madaukakin sarki zai sa wannan abun ya zamanto mai sauki ne Allah yake cewa zalika amrullahi anzalahu ilaykum Allah ya ce wannan al'amari ne na Allah wanda ya sabko shi zuwa a gare ku Allah ya ƙara maimaita cewa wa man yattaqillah duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah Allah ya ce yukaffiru anhu sayi'atihi Allah madaukakin sarki zai kankare mishi zunuban shi wa yu'zim lahu ajra kuma Allah zai ƙara lullumka masa ladaddakin shi na aikin alkhairi da yi Allah yake cewa a cikin suratul nisa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah yake cewa idan mutane suka guji manya-manyan zunubai da manya-manyan kaba'ir wanda Allah ya hana Allah yake cewa to nukaffir ankum sayi'atikum kananan zunubanku wanda muka yi wanda bamu sani ba zagi da kai wanda baka sani ba gulma da kai wanda baka sani ba ko wani abu Allah ya ce wannan yan kananan zunuban sai mu gafarta muku kuma wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ya ce za mu shigar da ku mashiga wadda take ta karamci mashiga wadda take ta aminci idan ka lura wannan ayoyi da muka karanta da Allah madaukakin sarki yake cewa wallati lam yahid wannan hujja ce alqur'ani ya kafa mana cewa ana armar da karamai yarinya misali yarinyar da shekarar ta 7 yarinyar da shekarar ta 8 ko shekarar ta 10 ba sharadi bane a cikin arme dole sai mace ta balaga a'a za a iya armar da ita koda bata balaga ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wallahi lam yahid da mata wa'anda su ma musfara ganin jinin haila a jikin su ba Allah yake cewa zalika amrullahi anzalahu ilaykum wannan al'amari ne na Allah wanda ya sabko shi zuwa gare ku wannan da Allah yake cewa anzalahu an doko wannan fi'ilin ne daga nazala anzala yunzilu inzala wannan yana mai tabbatar maka da cewa Allah madaukakin sarki yana sama shi yasa Allah yake cewa zalika amrullahi anzalahu ilaykum wannan al'amari ne na Allah wanda ya sabko shi zuwa a gare ku babu yadda za a yi kasabkar da wani abu kai kuma kana ƙasa dole duk abin da zaka sabkar da shi kai kana sama ne zaka iya sabke abin kushe sa Allah madaukakin sarki yace zalika amrullahi anzalahu ilaykum wannan al'amari ne na Allah wanda ya sabkar a gare ku anan da Allah yake cewa amrullah al'amari na Allah wannan kuma da Allah yake cewa amrullah al'amari na Allah wannan yana tabbatar maka da cewa alqur'anu laysa bi makhluq saboda wasu suna ganin cewa alqur'ani halitta ne kamar yadda Allah ya halitte ni yadda Allah ya halitti sama yadda Allah ya halitti ƙasa haka Allah ya halitti alqur'ani to wannan ma magana ce Allah yake maida musu cewa alqur'ani ba abin halitta bane bal alqur'ani magana ce ta alqur'ani mai girma ta Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa zalika amrullahi wannan al'amari ne na Allah anzalahu ilaykum idan ka lura a wannan ayoyi guda biyu da muka karanta Allah ya maimaita mana wata kalma har guda biyu shine cewa wa man yattaqillah duk mutumin da ya ji tsoron Allah kuma Allah ya ƙara maimaita ayan a aya ta biyu yake cewa wa man yattaqillah duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah Allah ya ce ya ja'allahu min amrihi yusran Allah zai sanya masa sauki a al'amarinsa kuma ya ƙara cewa duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah Allah zai kankare masa zunubansa kuma ya girmama masa lada wannan abubuwan da suka maimaitu a wannan ayoyi guda biyu suna mai nuna mana cewa tsoron Allah da kare dokokin Allah da tsayawa inda Allah ya umarta da kin wucewa inda Allah ya hana wannan yana mai tabbatar mai imani cewa abubuwa ne wanda zai riko da su ya samu tsira a rayuwar shi ta duniya idan mutun ya kiyaye dokokin Allah ya ji tsoron Allah madaukakin sarki to yana da riban duniya da riban lahira saboda shi dan adam a al'ada ta dan adam ya hi kwadayin abinda za a bashi yanzu da abinda zai samu gobe ba zai tsaya yana kwadayin abinda za a samu nan da shekara 10 ba zai tsaya yana kwadayin abinda za a samu nan da shekara 20 ba a shi dan adam ya hi san ka bashi yanzu ya taba shi yasa Allah madaukakin sarki ya fara cewa ya ji Allahu min amrihi yusra saboda dan adam ya hi kwadayin rayuwar duniya sai Allah yake cewa to in duniyan ma ake so in duniyan ma mutun yake so Allah yake cewa to ya ji Allahu min amrihi yusra Allah ya ce dukkanin al'amarin mu na duniya idan mun kiyaye dokokin Allah mun ji tsoron Allah madaukakin sarki to Allah zai sanya wannan al'amarin namu ya zamanto mai laushi ne sai Allah ya je ga zuwa lahira kuma yake cewa yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'dhim lahu ajran Allah zai kankare mishi zunuban shi kuma ya dullumka mishi lada haka wasiya da ayi tsoran aji tsoran Allah wasiya da a kiyaye dokokin Allah wannan shine al'adar annabawa shine abinda annabawa suka dage suka jajirce akan shi cewa aji tsoran Allah madaukakin sarki a lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Nuh yake cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun annabi Nuhu yake ce ma mutanen shi ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku bauta mishi a ƙarshen ayin yake cewa afala tattaqun shin yanzu ku ba za ku kiyaye dokokin Allah ba za ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ba haka shi ma annabi Salih annabi Hud lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi abinda ya fara gaya ma mutanen shi cewa id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun dan uwansa annabi Hud yake ce musu shin yanzu ba za ku kiyaye dokokin Allah ba shin yanzu ba za ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ba haka shi ma annabi Salih lokacin da ya zo ga mutanen shi yana daga cikin abin da ya fara gaya musu id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun haka shi ma annabi Shu'aib abin da ya gaya ma mutanen shi ke cewa id qala lahum Shu'aib ala tattaqun cewa wasiti da aji tsoron Allah madaukakin sarki abu ne wanda annabawa suka fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yazo ya dasa daga inda suka tsaya bal ma shine wasiyan da Allah yayi ga al'ummar duniya gaba ɗaya Allah yake cewa walaqad wasayna alladhina utul kitab Allah yake cewa a hakikanin gaskiya mun yi wasiyi gare ku ga mutanen da al'ummar da suka gabace ku wa iyyakum da kuma karan kanku shine anittaqullah ku kiyaye dokokin Allah babu wani abu da zaka gina a cikin zuciyar danka wanda zai sa ya tsira a duniya a lahira shine kamar tsoron Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida Allah madaukakin sarki yake cewa koda ka mayyanta kana tsoron idan ka mutu ƴaƴanka wa za ka bar ma kana tsoron idan ka mutu ƴaƴanka wa za ya biya musu kudin lakwal kana tsoron idan ka mutu matarka wa zai bata abin da za ta ci Allah yake cewa to falyattaqullah idan dai mutane suka kiyaye dokokin Allah suka ji tsoron Allah to Allah madaukakin sarki shi kuma yayi umarni yayi alƙawarin cewa zai sa rayuwar duniyan ta yi dadi kamar yadda wannan ayar ta faɗa mana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ya zanki yema sahabban shi wasiya da shi cewa shine shi tsoron Allah madaukakin sarki Irbab ibn Sariyar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadati mau'izatan baligha yake cewa wata rana bayan an yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wanda yake yayi matukar tsanani zarafat minha al'uyun wanda yace mun yi kuka wannan wa'azin da wannan fadakarwar da manzon Allah yayi mana wa wajilat minha al'qulub yake cewa haka zukatan musirra zana ga wannan nasiha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun yake cewa har wani mutum yake cewa inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in yake cewa wannan wa'azi ne na mutumin da yake kokarin ya rabu da mu wannan wa'azi ne na mutumin da ya kusa tafiya bar mu fa madha ta'had ilaina ya rasulullah suke cewa ya manzon Allah tunda mun ga cewa karfinka ya kare ka kusa mutuwa ka kusa komawa zuwa ga ubangijinka menene abun da kake yi mana wasiya akan shi anda Allah yake cewa usikum bi taqwallah anda Allah yake cewa ina mai yi muku wasiya da cewa ku yi kokari ku kiyaye dokokin Allah daga cikin hadisin manzon Allah ya ci gaba da cewa wasam wa ta'a haka mutane su bushuwa gabaninsu su yi musu da'a haka ibnu taymiya shi ma a lokacin da wani bawan Allah ya tambaye shi yake tambaye shi wani irin zat wani irin guziri ne zai bashi wanda zai yi rayuwar duniya da shi a karkashin wannan ibnu taymiya ya wallafa littafin shi wanda ake cewa alwasiyatu sughra shine cewa wasiya el gajeruwa wasiya el qararrama tambaya ce wani yayi mushi yake cewa ya kai babban malami ibnu taymiya wani abu ne wanda zaka gaya mini wanda zan tsira da shi a duniya in tsira da shi a lahira shikenan ibnu taymiya ya wallafa wannan littafin dan qararrami wanda a cikin shi yake gaya mushi cewa ya ji tsoron Allah madaukakin sarki al-imam fayruz abadi a cikin littafin shi basairu dawud tamiz yake cewa duk mutumin da ya kokari ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki duk mutumin da ya bi abinda Allah ya sanya shi ya bar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane shi da shi yake cewa wannan mutumin yana da wasu falaloli wanda falalan nan ta kai kusan guda 22 da ya zana daga cikin falalolin nan yake cewa ta farko akwai karama idan an tashi ranar tashin alkiyama mutanen da suke tsoron Allah mutanen da suke kiyaye dokokin Allah to Allah madaukakin sarki zai karrama wa'annan mutanen Allah yake cewa alladhina amanu wa kanu yattaqun mutanen da suka yi imani suka kasance suna kiyaye dokokin Allah Allah yake cewa lahumul bushra suna da albushiri na karamci idan an tashi a ranar tashin alkiyama abu nabi wanda za mu samu idan mun kiyaye dokokin Allah shine albushra bil auni wan nusra Allah yana mana albishir da cewa wallahi idan dai muka kiyaye dokokin shi muka ji tsoron shi to Allah madaukakin sarki zaina tare da mu a duk inda muka kasance Allah yake cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da mutanen da suke kiyaye dokokin shi Allah ya ce wal ladina hum muhsinuna da wa'anda suna kyautatawa suna yin aiki na nafila game da abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su a wannan rayuwar da muke ba wai Allah ya ce yana tare da kai ba koda mai anguwan garinku ne ya ce yana tare da kai ko sarkin garinku ya ce yana tare da kai ko shugaban ƙasa ya ce yana tare da kai za ka ji cewa ba ɗaya kake da sauran mutane ba za ka ji cewa ba za ka tabu ba idan mutum ya taba ka za ka yi waya ne kawai a zo da mota a tafi da shi ana zuwa da shi ba a tsayawa komai bebe za a mushi a kai shi gidan kasu idan kun yi ba saboda ku kuke da mulki saboda ku kuke faɗa a shi to Allah madaukakin sarki yake cewa shi yana tare da mutanen da suke jin tsoron Allah yana tare da mutanen da suke kokarin su kiyaye dokokin shi abu na uku da za mu samu idan mun kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki shine Allah zai kankare mana zunubanmu kuma sannan Allah madaukakin sarki zai yawaita ladanmu zai zanki lullumka mana ita kamar yadda wannan ayar ta faɗa mana cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah to Allah zai kankare masa zunuban shi wa yu'zim lahu ajran kuma Allah zai girmama masa ladarsa yana daga cikin abun da za mu samu idan mun kiyaye dokokin Allah shine yahuwa da kau da kai da kamar ban gani ba na Allah madaukakin sarki Allah yake cewa wattaqullah Allah yake cewa mu kiyaye dokokin Allah inna Allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai rahama ne haka yana daga cikin abun da za mu samu idan mun kiyaye dokokin Allah shine al-yusru was-suhula shine duk abun da ka taba a rayuwa zaka ji shi yazo maka da tabshi duk abun da ka taba a rayuwa zaka ji shi yazo ma da sauki Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra kamar yadda wannan ayar da muka karanta ta yi bayani duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah Allah madaukakin sarki zai sanya mata sauki a al'amuransa haka kuma yana daga cikin abun da za mu samu idan mun kiyaye dokokin Allah shine al-khuruju min al-ghammi shine fita daga cikin damuwa bakin ciki da yadda me ka to idan dai kana kiyaye dokokin Allah zaka rayu rayuwa wadda take mai dadi mutane suna tunanin baka da abun duniya kana cikin damuwa amma su kuma bisileka ba suka ga abun da ke akwai a cikin zuciyarka na farin ciki saboda kiyaye dokokin Allah da bin dokar Allah da mutum yake yi Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan Allah yake cewa duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah to Allah madaukakin sarki zai sanya masa mafita a dukkanin al'amuran shi yana daga cikin abubuwan da zamu samu idan mun kiyaye dokokin Allah shine arziki mai yalwa Allah madaukakin sarki zai arzuta ka ta inda baka tunani Allah yake cewa wayarzuquhu min haythu la yahtasib Allah yake cewa duk mutumin da ya kiyaye dokokin Allah to Allah zai arzuta shi ta inda baya tunani wannan kuma idan ka duba rayuwar mu ta yau da gobe zaka ga alamun haka a rayuwar mu wani mutumin sai ka zata cewa idan baka agaza mishi ba zai ji kunya wani mutumin idan sabga shi da tashi sai ka zata cewa idan baka kama ba to sabgan ba za a yi ba amma sai kaga kuma an zo an yi lami lafiya lau kana tunanin idan baka bada kuɗi ba aka sai mata kayan daki abun ba zai yiwu ba sai Allah madaukakin sarki ya sa ai kayan daki to idan dai aka ji tsoron Allah madaukakin sarki duk abun da ake tsoro to Allah madaukakin sarki zai yaye shi yana daga cikin abun da zamu samu idan mun kiyaye dokokin Allah shine tsira daga azaban Allah idan an tashi ranar tashin alkiyama idan dai kana kiyaye dokokin Allah to za a zo da kai ranar tashin alkiyama Allah ya gwada maka zanubanka Allah ya gwada maka ladanka sai bawa ya nutsu cewa lalle yanzu zanuban shi wuta za su kai shi sai Allah madaukakin sarki ya ce ai ka ji tsoro na a lokaci kaza ka kiyaye dokata a lokaci kaza ka hakura da kaza saboda ni sai Allah madaukakin sarki ya sa a kubutar da mutun daga wannan azabi Allah yake cewa wayunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumussu Allah yake cewa Allah zai tseratar da mutanen da suka kiyaye dokokin shi Allah ce la yamassuhumussu babu wani kwarjini babu wani kwarzane da zai same su na rayuwa yana daga cikin abinda zamu samu idan mun kiyaye dokokin Allah shine Allah zai zanki kiyaye mana imanin mu duk abinda zai sa ka rabu da imaninka duk abinda zai sa kai shirka da Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka daga wannan Allah yake cewa walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir Allah yake cewa amma dai abinda ake ce mu albir shine ga mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar karshe Allah yake cewa ulaika humul muttaqun yana daga cikin abinda bawa zai samu idan ya kiyaye dokokin Allah shine ash-shahada shine Allah zai sa mala'iku su yi musu shaidan cewa su mutanen kirki ne Allah yake cewa ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun Allah yake cewa wa'annan sune wa'anda suka gasganta kuma tabbas wa'annan sune masu jin tsoron Allah madaukakin sarki yana daga cikin abinda bawa za ya samu idan ya kiyaye dokokin Allah shine soyayya da kamna da jin kai na Allah madaukakin sarki Allah yake cewa inna Allaha yuhibbul muttaqin Allah madaukakin sarki yana son mutanen da suke kiyaye dokokin shi yana son mutanen da suke tsoron shi ko da dai a ce ba Allah ba ko wani mutum ne zai bude baki ya ce yana son ka ko da babanka ne zai bude baki ya ce wani ina kamnar ka zaka ji cewa ba dai kake da sauran yaya ba to ina ta ga Allah madaukakin sarki wanda shine yake da alkhairan sama da alkhairan kasa yana daga cikin abinda bawa za ya samu idan ya kiyaye dokokin Allah shine alfala shine samun tsira a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa wattaqullah Allah yake cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah Allah ya ce la'allakum tuflihun Allah yake cewa tabbas kau za ku tsira idan dai mun kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki abu na karshe wanda bawa za ya samu idan ya kiyaye dokokin Allah shine aljannatu wal uyun idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki za ya sadaka da gidaje na aljanna Allah da ya sadaka da lumbu masu tattara da kayan alatu da kayan arziki idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah yake cewa innal muttaqin lallewa wanda suke kiyaye dokokin Allah Allah ce fi jannatin Allah madaukakin sarki za ya ba sakanka musu da aljannatayya wa uyunin da in da wa uyunin da idanuwa na ruwa na ni'ima Allah madaukakin sarki za ya sada su da wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suke tsoransa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin waɗanda suke kiyaye dokokin sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin mutanen da za su samu wannan tagomashi a cikin mutanen da za su samu daddadar rayuwa a duniya kuma su samu daddadar rayuwa a ranar tashin alkiyama abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki mai gafara ne Allah ka gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh